your boy MK on this. Nobody can love you like I do. Nobody can love you like I do. Need a game and that it. Zuchi, I can search it. Nobody can love you like I do. Nobody can love you like I do. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Akanki na kasa samun sukuni. Wai mina me zanyi dan ki soni. So ku samu dangi batu, yeah yeah. In baki ba wazan kira da Laila. In baki ba who is my Cinderella. Ece ta wata duniya. In baki ba sai rijiya. Beautiful girl ina magiya. Kar da ki sani ta kwakiya. Kar da ki sani ta kwakiya. Ni da ke mun dace. Zuchi, I can search it. Nobody can love you like I do. Nobody can love you like I do. Need a game and that it. Zuchi, I can search it. Nobody can love you like I do. Nobody can love you like I do. Gari gari na zazzaga. Maba mango kamar kika. Wajen kyau da kwalliya. Sauran samsam ai ba sa kai kika. That was in Mercury Ejaka. I get to the bunchy baby girl. Ko ina kin haskaka. Ko kisa a tamba. Tafiyar daga mara dawi su. Ko ina na zagaya. Na san mai baby tafi su. Taimaka karki ba dani. San ki kin ga ya kama ni. Wai 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 ya ki zo gani. Na yi dacan beautiful ya. It's your boy MK.